Lallai wata rana jariri zai zama ango, inda rai da lahiya babu maraya sai rago. Lallai wata rana jariri zai zama ango, inda rai da lahiya babu maraya sai rago.